OK，
没问题啊。
今晚不看过的那六个区，不看么的啥都没得过啊！那啥文书记那啥看没完啊？应该人家来片那他妈过年表，没他能干呢。光是的过过程是啥？是不都是本子么做啊？龙坡那在别多么在不落看是啥文书个文？可他这些我一定书个文的去看，人家路人是哪哪古巴都。这个阿里啊，去我听见那路那么做啊？那啥文书个都不必的，小人这边俺来啥么干他？主要的问题是说谁还是什么的把我们的车马车马车去个王三年就让他开始去个王三我能在比阿卡卡圈里面的 MPP 他不他他去他去外比他不他能让我我图我的咖喱比好沙瓦的不来你的手上是你阿南卡萨嘎那的人的父母能让我们拿他也叫马车你的班的班阿无人他还过去他他了他们认他阿无人不他能让我的车安生在必须这样问他利息
让我哭Ya yanku, danku, aninku, alashi Dr. Mahmudu Baubia. Wai yana gaisawa da ku, kuma wai yana hannun Allah sannan yana hannunku. Abin da yake nema shi kuma kuke nema. Abin da yake nema na mu duka ne. Jama'a, cikin tarihin gana ga duka. Yau ne farko a ce musulmi gashi bakin kofar sarauta ku kama miki hannun kofa
har kuma Hajiya Samira wacce ta yi magana a cikin harshen Fulatanci da Hausa da Turanci ta tunatar da mutanen Zango wasu daga cikin tarbaci da taimakon da suka kawo wa wannan yanki din ko kuma al'ummar Zango din ita da mijinta
kun tura yara wasu gaba yau Zango namu ya kai ne muka ci
wallahi
kun sai maki wasu yau zamanin mu mai muka ci
Hajiya Samira Bawumia kenan matar mataimakin shugaban kasa Muhammad Bawumia wanda yake takarar zama shugaban kasa a karkashin lemon jam'iyyar MPP yanda take jawabi ga mutanen zangon Ghana to sai dai wasu mazauna zango din irin su Bala Salihu ba su yadda da abin da suka ji yana fitowa daga bakin ta ba dangane da taimako da tace ta yi wa mutanen zango din
Hajiya Samira mun ga kin zo cikin zango kina kuka kina ce da jama'a kamar abut aba mijinki to amma Hajiya Samira ki tambaye kanki kuna kan mulkin ga 8 years me one development ko kawo cikin zango wani cin gaba zango ya samu kanki da mijinki as vice president me aka samu ba samu komai ba ke ɗan zango ne wato da ke ya fiki arkan zango kuma ki taimaka da zango ko yayi ma kina taimaka mai ba mu sani ba yayi mai wani ke sa su ma manyan da suke aiki da ke cikin ofisin kin nan to ba su kawo komai zango fa shi yasa wanga kukan da kike yin ga da kike giya da mutane Abuz Aba Dr. Mahmudu Bawumia ya zama president is too late be impossible is too late inda irin zuwan da kike ga kin taba yi mama wani shekara daya shekara biyu baya shekara uku hudu inda kin taba yi baya ma sha ce ma oh matan nan gaskiya tana tura da gida zangon nan kukun kuna kuma kukun waye saboda shi ba ku harkar zango kun kiyaye zango yasa ki bar zuwa kina wani kukan ƙaryar nan be work ah it's too late ba mu haka lubu ya bude o hey
haka ne to kamar yadda muka ce sauran makonni biyu ai wannan zabe na shugaban kasa a Ghana da kuma ma zaben yan majalisun dokoki to yanzu dai campaign ya kankama ko ina da yake haka na faruwa zamu saki mai da ku ga muhawarar da wakilin mu na can Ghana din Redwan Abbas ya shirya mana tsakanin mutane biyu dake wakilta manyan jam'iyyun guda biyu wato Usman Abdul na jam'iyyar dake mulki ta MPP da kuma Jibril Maestro na jam'iyyar adawa ta NDC ga shugaban muhawarar ta su
mataimakin shugaban kasa Mahmudu Bawumia ya tara maluma Ghana da duka including National Chief Imam Sheikh Usman Musa Arbutu yace zai gina musulmai Ghana muna da 60 region fa modern senior high school video yana na malam da zo ne wurin hali ko guda bai ba ko block bai ba ya for the video yana na sai kana program kike yin ga ko kuna ji credibility na na asik ina masai NDC ne kuma na for the yinda ko zai fara ya for the mutanen Ghana kaman zai gina musulmi modern senior school 60 region malam da zo ne wurin da yayi wannan alƙawari har wayo ina president John Dramani Mahama Allah kiyaye shi ya mu mutanen Ghana alkauci kuma lokaci na kafin 2016 tajin nan ana zuwa haji 110 million Ghana cedi 11,000 kenan
na'am
yanzu ana zuwa haji 750,000 Ghana cedi kudin da 750 million under MPP administration abin da muke fadi wani kasan Ghana ta lalace kasan muke ce muna so mu reset Ghana kasan Ghana ta lalace bashi mutani na kuka yana da wuya mutum ya samu yace abinci 3 times a day kuma ya lalace cinjin kudin mu a duk komunika yana hauni in muka yi wasa muka ba mutanen ga wanga murfi kuma sunan mu wayo land mu duka sun raba kansu bangalore sun raba kansu komi duka sun doki kamar da suno tomorrow mun yi alkawari cewa kamar ba inda kudaden mu ya bi duka
za ku bi ku nemo
mun bar law duka yi aiki
in gwamnatin ku ta hawo
insha Allah
bari mu duba lamarin cin hanci corruption yawa saboda duk waɗannan abubuwa sai ka rinka jin ana kukan cin hanci karban rashawa an sami jami'in gwamnati da kuɗi a gida wane ya ɗibi kuɗi a wuri kaza ga lamarin galamse saboda corruption ya sa an ƙasa hana yin waɗannan miyagun ayyuka waɗanda a wato duk ayyukan da ake gudanarwa ta barauniyar hanya na barin zo wurin ka har yau ku ne ke mulki
garin ga ka duba from 1992 aka fara Fourth Republic wanda aka ce barayi ne sula sata su fi kowa declared by a competent court of jurisdiction ne NDC ba taba kama mutumin MPP ka ce an kai shi court ko yayi sata ba
na'am
in da year in ka tuna garin ga muke 2008 aka fadi muna da current general secretary yanzu Fifi Kwete yace mun ku foya sata reason Bank of Ghana duka ya tele shi garin su amma suka do su investigate su suka ce Ghana at 50 an sata police do su investigate da suka zo baba kaji sun kama mutum guda ko a sunan shi karen gidan ba sai sun kama ba
wannan ba dabi'an dukan gwamnatocin bane
ina zuwa da muka zo 2000 mun kama mutane da suka sata kudi
okay
Rita Solomon mun kama shi mutane su mun kama su sun te su sarka kowa ya gani kamar ga su an kai su court ya ce cost financial of the state an kama su muka zo yanzu nake maka magana ga akwai nan mace sunanta Sadinam Tamakulu ka san ka tamanto wanda mutane ke sada kayan force da kaya ka tamanto ya kone saka ce maslock da kufo ya kawo aka sa annun su su duba 90 million Ghana cedi shu court ya ce ta yi sata ta gudu ta te turai in join zamani mama ya san shi da ya zuwa fight corruption ya ce ibari kamar ya fadi kamar ya zuwa kama ki domin kin sata ki fadi muna kamar ga abin da court ya ce kenan ya ka gani mustan kamar ba kan admire baya wai wanga barawo bane yo wai wanga barawo ne yo wai wanga ya sata wo ababan da kai ka kai court ce kamar oki kace ya sata gwada muna ababan da ya ce ka yi sata sai ka gwada ka abin da kace amma ba ka zama baya kala kowa eh ya sata wo ai sata wo garin ga muna da doka kuma doka ya gwada muna kamar party da suka power suke sata kudi fa court ya kasu sarka ne NDC garin ga muke president ya fara fight galamse muka samu mutane ɗin suka bi ta suka ce musu kamar hey suna fight galamse kuzo ku yaki muka zo jama'a mai zuwa bagu fili ku yaki in ta fara wannan ba kada ba mai shi karfi kenan bane
John Mahamman cewa ai zai gyara aikin
ba haka ne yace ba wai muna kamar yazo wanda aka kama su suna galamse na ya sake su
yes. Kamar da galamse to
ka ya sake su fito amma ka gan ka zo gida ka ban matanka ne ka riga kun fada cikin daki ta zagin sojoji sai ga alhaji kenan alhaji zamani alhaji aka ne indi su kai su je su fada mutane abu daban su tsula fada abu daban video ya fito ba wannan magana video ya fito ga sala gani mutum
wannan kuma da aka iskita da kuɗi dololi a
kana da mun da an ce baka tayi sata
wane mutum
ka ji an ce tayi sata kudi na nige da shi gida ni ke da kudi na nige sai nace na tsaye
da gida a ganin ka kaga ya da
kudi na ni na je gida
na'am
nila yake na samu kunda inde kaji an ce kaman she is corrupt tai sa tara ga ce kaman ba da right ta taji wannan kudi gida
na'am
in kaji an story an story wannan magana ce kaman o ta sa ta wani kudi shaga wannan kudi gida daban ne eh tai wannan da kudi gida shi bai gura kaman yayi sata
amma ita ai minister ce
minister ne je gura kaji an ce tai sata
su yannin nan na ko aikin kudi canjin kudi suke
canjin na gura maka kaji an ce wai tai ita ma tara ita ma kudin ta ne mutane kasuwan ya kone ya ga ta ai ta maka da su mutane matan mu ga kasuwa ga shi kudin ga ta maka da su na ta miliyan ga su na ta da shi ta sa mata kunya na take ta ta turai Allah ya kiyaye ni su komo fara da zuwa ta komo garin ga an kama ta kulle ta ba wanda zai ga na ta miliyan ga su ta kawo mana kudin mu
to ga an da ke yanzu tana cewa ɗan sun zo duk waɗanda
oji 2000 abin da su wangawo yanzu mutane an wayewo kace da mutanen garin ga kaman in NPP suka ci sun kore musulmai garin ga duka ba ka ji wannan magana ba ba ka ji ba domin NPP ba su so musulmai sun kore kowa ya ta garin shi ba ka ji wannan magana ba a ce da an karawa kaman in suka zo su su doki teku su kai kuma shi ba ka ji wannan magana ba a ce muna kaman God reserves sun banku duka ku fara doki ba ka ji wannan magana ba
zaka dube yanayin wato jami'an gwamnati waɗanda a da in ka dubi yanayin su da irin abin da suke mallaka da yanzu da suka shiga gwamnati irin abin da suke
ka san sami koko da tsawon blackwa
eh kware
ka san shi me ti nan university
to
bai taba aiki ba bai taba aiki ba in ka ga kudin da yake da shi bai ga shi ba ka naka gan shi
ma sha bari mu koma wurin NDC Alhaji Jibril
mai suna na tsare da wani irin sace suka da yake yi
to
shi da wani suke gobe mulki suke gwamnati zakin ga iya san ku ga tsawon blackwa yayi wani abu na haji
a yau ko sace yayi wani abu na ce yayi wani abu na muka correct wanga na ce yayi ah no ba mu bar ga wanga ita na ce yayi wani abu
ce yayi wani abu amma rike ci gaba
to a gaishe ku malamai to muna da shiri daya da ya rage mana wanda zamu kawo muku rana wa cewa ana kamar mako daya check ai wannan zabin na shugaban kasar Ghana saboda haka sai a jira zuwan wannan kashe na karshe yanzu muna godiya ga su bakin namu Usman Abdu na MPP da kuma Jibril Masuru na NDC da kuma musamman shi Redwan Abbas da ya shirya wannan muhawara din daga can Akara a madadin su ne Ali Musa Sokoto a Washington ku huta lafiya